أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديعتا تبتغى ألا بيقرما دبوايا لقدر تامن حقوا أولا يومتنا الحميشي a yau muna 23 ga wata na Rajab hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1443 wanda ya dace wa 24 watan 2 miladiya ta 2022 darasi na 61 a cikin littafin ahkamul shana'iz wa bid'aha wallafa shehu malami Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala malin yana cikin yi mana magana akan abin da ya shafi abubuwan da ya haramta a yi a gindin kabari daga cikin su malin yake cewa as-safaru ilaiha bi mana an hana mutum ya niki gari ta Kanas ta Kano suke ce a Hausa ko mana ya ce ya tafi kabarin wani kawai a dalilin cewa wannan kabari ya da wata daraja da alfarma ta musamman to wannan baya halatta to akan shine malin dai magana akan wajen kusan safha guda 5 ko na makamancin wannan ya hadu kan dalilan da suke magana akan haramcin haka din yanzu inda zamu tashi inda malin yake cewa wal khulasatu takaitaccen magana dai bayan wannan bayanai da aka yi gaba daya anna ba zahaba ilaihi abu muhammad al-juwayni shafi'i wa ghayruhu cewa abinda Abu Muhammad Al-Juwayni Bashafi'i da shi da wasu daga cikin malamai suka tafi zuwa gare shi me suka tafi zuwa gare shi min tahrimi safari ila ghayril masajidi thalasati cewa haramun ne mutun yayi bulaguro da niyyar zuwa wani waje da cewa wai wajen iya da wata kima ta musamman banda waɗannan masallatai guda uku da manzo Allah ya ambata baya halatta mutum ya niki gari zuwa wani waje yace min al mawadi' al fadila daga cikin wurare da ake ga cewa suna da falala yace huwa alladhi yajibu al masiru ilayhi bi mana wannan abinda Abu Isha Abu Muhammad al Juwayni ya tahi gare shi bale yace wannan shine abin da yake wajibi al masiru ilayhi kowa ya fahimta kada yace fala jarama ikhtarahu kibarul ulama'il muhaqqiqina al ma'rufina bi istiqlalihim fil fahm yace babu laihi ko kuma a babu wani damuwa wannan bayanin shine ikhtarahu kibarul ulama manya manyan malamai ma abinda suka zaba kenan wannan malaman al-muhaqqiqina masu bin mas'ala sala sala yani za su kalilice abu su mushi bayani na kwab da bincike na kwab yace al-ma'rufina malaman da aka san su bi istiqlalihim fil fahmi a kebantuwan su tare da abinda suka fahimta ba tare da bin wani ba idan ka ce al-istiqlal fil fahm kaga tafsir ɗin ka dauki irin Ibn Hazm kaga iya daga cikin malaman da ana wasafta su da cewa mustaqillina fi fahmihim yana in ya karanto hadisi abinda ya fahimtar nan matakar bai saba wani dalili ba to akan sheki to duk malaman da suke da irin wannan ba irin wannan za su ce a ga dalili kaza ya zo to amma ya akai malam wani yayi kaza sai a ce to shikenan bar a bar dalilin yana mu ne mu gane ba kawai sai a bi na malam wani to kaga na busul istiqlal a cikin fahimtar su to malai ce duk malaman da suke bin mas'ala sala sala waɗanda aka san su da keɓantuwa da fahimtar su yace wa ta'ammuqihim fil fiqh sannan da zirhi da suke da wajen fahimtar addini عن الله ورسوله daga littahin Allah da hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duka sun tayi akan cewa in ba waɗannan masallatai uku baya halatta ka tayi waje mali ce amsali shaykhayil islam misalin shaykhul islam ibnu taymiya da shaykhul islam ibnu qayyim mali ce rahimahumullahu ta'ala Allah musu rahama yace fa inna lahum albuhusa waɗannan malaman guda biyu shi shaykhul islam malami ne ibnu taymiya malami ne ga ibnu qayyim waɗannan malaman guda biyu suna da bincike al-kathira bincike da suka yi mai yawa annafi'a sannan kuma bincike mai amfani fi hadhihi al-mas'alati al-hamma a cikin wannan mas'alar take da muhimmanci saboda kabarruka a yau da wasu wurare makamantan wannan za ga mutane takanas suna da kangari suna zuwa can alhali baya daga cikin wuraren da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurri akan atai malaci wa min haula'il afadil iya daga cikin waɗannan malaman ma'abuta falala ash-shaykhu shaykhun malami waliyullahi ad-dahlawi waliyin Allah ad-dahlawi ma'ana masoyin Allah kenan malaci wa min kalamihi fi dhalika ma qala fil hujjati al-baligha shi waliyullahi ad-dahlawi iya daga cikin maganar shi wanda ya ambata a cikin littafin shi al-hujjatul baligha bimaana sura littafin kenan al-hujjatul baligha me yake cewa akan wannan mas'ala yake cewa kana ahlul jahiliyyati yaqsuduna mawadi'a mu'azzama mutanen jahiliya suna nufata suna zuwa wurare waɗanda ake ganin wurare ne masu girma me yasa bi za'amihim araya wanda suke yi yazuruna ha suna ziyartar waɗannan wuraren wa yatabarrakuna biha suna neman albarka wuraren aka haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirayo Aliyu ibn Abi Talib yace je ka waje kaza duk wani kabarin da kaga yake da sauran kabarruka shahe shi ya zaman to tsawon shi dai da sauran kabarruka gaba daya to kaga jahiliya ma saba ana zuwa da mu ko iya daga cikin abin da manzon Allah ya zo yayyaki akan su ba ziyarar kabari aka hana ba kamar da bayani ayya riga ya gabata yawa amma mutun ya niki gari da sunan zai je kabarin wani daga wuri kaza zuwa wuri kaza shine bayanin da ake ana malaci wa fihi min at-tahrif wal fasad ma la yakhfa ai a cikin zuwa irin waɗannan wuraren da ake ga cewa wurin wajen kabarin wani mai girma ne zuwa masallacin wani na daban ne da sauransu malaci fihi a cikin haka akwai min at-tahrif jirkita addini akan halin da yake wal fasad da banna mai girma ma la yakhfa abinda baya boyuwa yanzu yau ka duba ka ga yanda ake gudu abubuwa a waya dazu nan bayan al'asar nake kallon wasu wannan in wani ya dora wasu muridai yanda suke sujada suke ruku'i ga wasu da sunan malaman su aje gindin kabari ka abubuwan da ake suna da yawa to wani abu ne wanda yake baya koyuwa qarara iyana fasadda sallallahu alaihi wasallam alfasada li alla yulhaqa ghayru sha'air bi sha'air sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya toshe banna kenan daka sai ce kawai in banda wannan uku kawai wanda yake wani waje kaga an toshe go inda sake shi aka yi sakaka kowa ya ce ayya da hujja to dama baka da hujja manzon Allah ya toshe wannan kafa mi yasa li alla yulhaqa ghayru sha'air bi sha'air saboda kar a hada abin da ba addini ba da abin da yake addini ne su wadancan guda uku masallacin makka masallacin madina masallacin kudus wannan sune hadisi ya bayani akan cewa lalle babu lahi mutun zai iya nikan gari takanasa ya tayi waɗannan wurare amma banda su kenan duk wani masallaci da kasa baya ciki kaga a satin da ya gabata ba na ya kawo hatta bayanin masallacin Quba wanda ake cewa mutun in yi sallah a cikin shi kamar yayi umara amma zalla bai sashi a ciki ba to daga kai da ni da kai a yau mu isa mu zo mu sashi a ciki saboda li alla yulhaqa ghayru sha'air bi sha'air malaci wali Allah yasira sannan kuma wannan abun kar ya zamanto zari'atan li ibadati ghayrillah ya zamanto hujja ce ga bautawa wani Allah subhanahu wa ta'ala malaci wal haqqu indi anna al qabra wa mahalla ibadati waliyin min aw min al awliya'i wa turi kullu dhalika sawa'un fi an-nahy. Malam Allah Ad-Dahlawi yake cewa, yace ni a wajena kuma magana ta gaskiya, shi kabari wa mahalla ibadatin da wurin ibada inda ake zuwa amma ibadati waliyin abautawa wani da sunan cewa ne waliyi ne wani nan daban ne min awliya min al-awliya daga cikin waliyai wa turi ko ko mutun ya niki gari ya tahi dutsin tur wanda Allah ya magana da annabi Musa alayhi salatu wasalam malaka kullu zalika wadannan gaba ɗaya su sawa'un duka ɗaya ne fil nahi a wajen hanyar duka an yi hanyar ke da bace a shi wannan turu sai na ne ai a saboda ana Allah ma annabi Musa magana ba wanda sa ka kai ita ce yadda akai bai'atul ridwan karkashin ta lokacin Umar sai aka sare ta mutane suke zuwa su tsaya a wajen wai da sunan wa kaza yasa aka sare ta yazo sumbatar al-hajarul aswad a cikin Ka'aba yace a'rifu aw a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa yace na san kai dutse ne baka cutura baka amfanarwa laula anni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka in ba dan naga manzon Allah ya sumbace ka ba dan sumbace ka ka duk wanda aqida take a tsaye a cikin zakata wannan mutane to kaga kenan duk wani wurin da kake gani in dai ba addini kashi ba yau shi da ba albarkan a karan kanta me yake tabbatar da abiya da albarka addini ne kira addini bai bayani ba baya halatta hada shi da abin da yake bauta ne ga Allah subhanahu wataala maliki cewa wa mimma yahsunu tanbihu alayhi yanzu wannan magana Ad-Dahlawi ta kare sai magana malam Albani yace wa mimma iya daga cikin abinda wannan magana Sheikhul Islam kenan iya daga cikin abinda yahsunu tanbihu alayhi ya kyautato akan a fadakar da mutane akai mali yace fi khitamati a ƙarshen hazal ba'ath a ƙarshen wannan binciken da aka yi akan abin da ya shahi waɗannan hadisan da suka yi magana akan zuwa waɗannan masallatai a guda uku annahu la yadkhulu fi an-nahy idan aka ce bulagu an hana sai waɗannan masallatai uku ba ana ba baya shiga ƙarƙashin wannan halin as-safaru lit-tijara yin bulagu don kasuwanci ne kadai fa idza quliti salatu fantashiru fil ardh kaga na umurni ne ma kai ko baka ba manzon Allah ya ce atyabu kasabin mafi tsarkin luma a wanda mutum zai sa a bakin shi shine lumar da ka saba dalilin aikinka da sauran ayyuka na kasuwanci wannan bai shiga cikin bulagurin da aka hada sanan kuma wa talabil ilm da bulagurin da mutum zai yi dan tahiya neman ilimi sha baya cikin bai cikin hali yace fa inna safara saboda bulaguru innama huwa li talabi tilka alhajati kai ne saboda neman harkan kasuwancin ka ko harkan bulaguranka kaga wannan ba kai tsaye ba yake da alakantuwa da cewa addini ne ba kai shi saboda cewa ai abu kaza darajar shi a addinance a wannan harakan aljihunka ne kawai inma huwa li talabi tilka alhajati haisu kanat duk inda take mana kana zuwa Najeriya sai ga abun ya iya kamaru ya kamata ka tai sai karkata ka tai kamaru ba ronka kai me kake ya za kasuwancin kai habaka ne ko kuma neman ilimi zaka tai misali zaka tai gari kaza sai kai ga wuri kaza yi sai ka je me ka tai ne ba kai ilimi ka tai ne an kaga abin da kake nema baka same shi a nan ba kuma sai ka kara kai gaba sabanin wanda ya riki kabarin wani a matsayin wurin zuwa ba ran da zai samu kabarin da zai ce ya fasa zuwa wancan maliki cewa fa inna safara innama huwa li talabi tilka alhaja kenan bukatar kace ka tai nema na kasuwanci ko kuma neman ilimi yace haisu kanat duk inda yake la li khususil makan ba ka kebance waje kaza bane ba kawai can zaka tai banda shi baka zuwa ko ina malici wa kadhalika safar haka bulaguru li ziyaratil akhi fillahi dan ka ziyarci wani dan uwanka dan Allah wannan shi ma halatta ya halatta saboda hadisin ba da yazo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake bada labarin cewa wani mutum daga cikin wadanda suka gabace mu ya tahi yana tahiya zai tahi ga ziyartar wani dan uwan shi na Allah dan Allah kawai bana kun san juna dan Allah ya tahi ya koma ƙauyen su ko ya koma garin su kawai sai niki gari zai tahi ziyarce shi yana cikin tahiyar na sai Allah ya turo wani mala'ika a siffar dan Adam da yazo yake ce mishi ina za ka yace zan tahi gari kaza zan ce ziyarci wani sai ka ce akwai wani haraka alaka kasuwanci tsakanin kai da shi ce a menene abin da ya hada ka yace kawai abin da ya hada ni da shi Allah ya hada ni da shi kuma ziyarta ta zama shi ba komai nake neman a wajen shi ba, kawai dan Allah ne zan ziyarce shi saboda son da nake mishi dan Allah. Sai wannan malaika yake ce mishi, ni Allah ya turo ni zuwa gare ka in baka albishirin cewa yanda kake son shi Allah ya nasu ka. Kake nan wannan ziyara ibada ce, bauta ne ga Allah, kenan ba a sa shi cikin wadancan ba. Malaka fa innahu huwa al-maqsudu kama qala shaykh al-islam ibn taymiyyah fi al-fatawa, kama da shaykh al-islam ya ambata a cikin majmu' al-fatawa. Wannan ita ce gaba ta 11 kenan, ziyartar wani wuri ko kuma misali lasiya makabari da yake magana da akan kabari anan. Abu na 12 wanda baya halatta a yi shi ga kabarruka shine iqadu surj indaha, a kunna hutulu a jikin kabarruka. Ya yau suna nan wurare da an hayyana su hadda wuraren istiqbalul duyuf, hadda kujerun zaman baki da sauransu, saboda an yi wurin kamar masallin kubba ko na makamancin wannan. To waɗannan duka iya daga cikin abubuwan da kafaci da kofa ta ƙarshe ne za a tike zuwa ga bauta wa Allah subhanahu wataala da neman wani abu a wajen wani Allah, wanda kuma a wajen Allah kawai ake neman shi. Allah kiyaye. Malaka wa dalilu ala zalika, dalili akan haka iddatu umurin, akwai dalilai da yawa. Yace awwalan, abu na farko kaunuhu bid'a, a kunna ma kabari hutula bid'a ce. Bid'a ce. Sannan kuma me yasa malaka yake haka? Yace la ya'rifuha as-salafus salih, magabata na gari ba san wannan ba. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, ga ka'ida kuma bakan damiya akan duk wata bid'a makamin da yake bige ta. Mazalla sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu bid'atin dalalah, dukkan bid'a kirkirarren abu da sunan addini bata ne. Sannan kuma kullu dalalatin finnar, dukkan abun da yake bata kuma makoman shutacce. To kaga kenan anan baya halatta kunna hutuluga ga kabarruka a bar su kawai inda suke. In an zo misali za abun da wani daddare wannan babu lahi ala yakunna hutula, a kunna hutula saboda wannan maluha, amma ba kawai bai zamanto kabarruka a zo a kewaye su da hutulu, wannan baya halatta. Ko kuma akwai rashin tsaro misali irin yadda za ka ga wasu lakani da ake badawa, a ce sai an je gindin kabari an yi wane ne, sai an tona cikin kabari, sai an yi abubuwa dai ga su nan. To da irin wannan manuwa, me manuwa shine kar da wani ya ta'arradu lil quburi, kar ya kai zuwa kabarruka da cutar da su. Wannan babu ne ana iya haska misali saboda a rika ganin komai baro baro, wannan babu ne. Amma ka kawai dan cewa kabarin wannan na mutum babba ne ko na wane ne, kawai zo a zagaye shi da hutulu a kunna shi, wannan bai halatta. Malaka rawahu An-Nasa'i wa Ibn Khuzaima fi sahihihi bi sanadin sahih. Dalili na biyu, anna fihi ida'atan lil mal wa huwa manhiyun bin nass kama taqaddama fi al-mas'alati al-thaniya wal 40 fi safhati ar-rabi'ati wa 60. Cewa kunna wannan hutulun nan akwai ida'atul mal, mana tozartar da dukiya da wance kalar da ita da sanya ta inda bai kamata a sata ba. Kawai ka zo misali ka haskaka shi hasken da ake bukata na cikin kabarin da ake bukata ba na waje ba, shi kuma na cikin kabarin shi ne zai ma kanshi, shi zai tahi da abin shi. In ya tahi da shi, to in ko bai tahi da shi ko haska mishi hutulun duniya gaba daya, ba zai haska ku ba. To kaga da aka hutulun da za ku zo a jaye wuta a sa, akwai bannan dukiya, shi kuma bannan dukiya manhiyun anhu, abu ne wanda an hana bin nassi, akwai nassin hadisi wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana, kamar yadda bayanin ya riga ya gabata a mas'ala ta 42 a page na 64. Dalili na uku, anna fihi tashabbuhan bil majusi ubadin nar, cewa kunna wa kabarruka hutulu, akwai kamanceceniya da majusawa masu bautan wuta. Al-Allama Ibn Hajar yayi bayani akan haka al-faqih malamin fiqh a cikin littafin shi az-zawajir, yake cewa sarraha ashabuna bi hurmati siraj, malamanmu ko kuma abakan karatunmu sun yi bayani karara, sarraha kenan su yi bayani karara bi hurmati siraj, cewa haramun ne a sanya hutula al qabri, akan kabari, wa in qalla komin karantan abu, yake cewa haisu lam yantafi' bihi muqimun wala za'irun, a inda babu wani mutum zamnanne wanda yake amfana da wannan hutular, wala za'irul bab wani wanda zai zo ziyara zai amfana da wannan hutular wa allaluhu bil israf wa ida'atil mal imam ibn hajar yake cewa malaman mu sun allala haka yin imana sun ce wannan israf ne ballatar da dukiya ne wa ida'atil mal da wancan kalar da ita da sanya ta inda bai kamata ba wat tashabbuhu bil majus kaman cecceniya ne da majusawa daga fala yab'udu fi hadha an yakuna kabiratan suka ce kai ba wannan ba aikata haka ba zai yi nisa da aiki wanda suke manyan manyan zunubai wanda aka haramta mutum ba daga kenan bannaci mai girma qultu mal albani yake cewa nace walam yurad bil ida'ati ila ma dhakara min at-ta'lil dalilana al-awwal malace walam yurad ba a kawo ba bil idafati duriya akai ila ma zakarna ba a kawo ba duriya akan abinda muka ambata min at-ta'lil na daga tawilin da muka bada ma'ana ta'lil kamar a ce an ce kaza bai da kyau me yasa saboda kaza to saboda inda shi yake cewa ta'lil at-ta'lil yake cewa dalilana al-awwal dalilin mu da muka kawo na farko kaga duk abin da aka kawo wannan kaga bai ci karo ba da kullu bid'atin dalala yana nan akan wannan ma'ana kenan da aka wannan hadisi duka ya ishe su a matsayin hujja malai ce ma annahu dalilun waridun dalili ne gashi nan yazo bal la'allahu aqwal adilla zai iya zaman to shine mafi girman ma dalilai akai yace li annal ladina yuqiluna suruja saboda wadanda suke kunna fitulu ala alquburi akan kabarruka inma yaqsuduna bidhalika attaqarruba ila Allah ta'ala abinda suke nema shine kusancin Allah subhanahu wa ta'ala za'amu suna raya haka sannan wala yaqsuduna al-inarata 'ala al-muqimi aw az-za'ir sunihin su kabarin ne ake ma wannan hidimar kenan kaman su ma kaman wani aikin hidima ne misali wannan makwante bai da misali famfo kace bari a ja famfo saboda in an zo binne mamata a dauki ruwa ai aikin da yake da alaka da wannan kaga wannan hukunci shi daban yanzu shi wanda zai zo ya sa hutula shi ba sai tsammani wata hidima ce wanda zai samu lada akai to shi kuma an hana sa hutula niyyar shi ba ya sa bane dan azza'ir mai ziyarta ko kuma wani mutumin da yake rayuwa a kusan wajen a ce ai wutan yana haska min shi ma kuna makamancin wannan tunda babu wannan niyyar malaka ce awi za'ir bi dalili iqadihim iyaha sai yake ce a dalilin kunna wannan hutular da suka yi wa shamsu dali'atun yace zaka ga sun kunna hutula bi dalili iqadihim iyaha abinda zai sa ka gane cewa ba dan a haska ma wani bane ba sannan ko ba dan ziyara ya amfana da shi bane ba bal innama ana yin haka din at-taqarrub ila Allah kai suna ga cewa aikin lada ne me yasa malai ce zaka fahimci haka bi dalili iqadihim iyaha a dalilin zaka ga sun kunna hutulun sannan wa shamsu dali'atun fi radi'atin nahar ga rana karara a tsakiyar sama amma kuma sai ga wannan hutulu a kunna suke me yasa saboda su dama niyyar da aka kunna su ba dan magana su haska bane ba a dama kawai ana ga cewa wani abun nau'i ne na bauta malice fa kana min ajali zalika bid'atun dalala kenan kaga a dalilin haka ya zama to bid'a ce wardake kuma bata ce yace fa in qila inda wani zai ce falimadha lam tastadilla bil hadith aw lam tustadalla bil hadith al mashhur alladhi rawahu ashabu sunan kaga anan mala albani yayi gaba ta 12 sai ce daga cikin ayyukan da aka haramta ayi a gindin kabari kunna hutulu in babu wani uzurin da ake kai haka misali za a binne wani wannan babu ne misali kaza wannan babu ne kamar da aka bayani da su kai tsaye sai ka dalili sai aje dalilin me kowace bid'a bata ce yanzu daga ba kuma da sai kawo ta'lilat din da kawo sai ce amma dalilin shi na farko shine dalilin da yake nuni aka haka nan kuma dalilin shi yana nan a zaune a wajen shi to shine ana yake cewa to amma ai fa in qila wani zai iya cewa falimadha me yasa malam albani lam yastadilla aw lam tastadilla bil hadith al mashhur me yasa baka kawo hujja ba da hadisi shahararre alladhi rawahu ashabu sunan wanda ashabu sunan sun rawaito shi wa ghayruhum da ma wasu daga cikin malaman hadisi an ibn abbas daga abdullah dan abbas wani hadisi ne wanda shi kuma ma'anar shi karara ne akan abun ba ma sai an yi wani bayani ba hadisi yana cewa la'ana Allahu za'iratil qubur Allah ya la'anci mata masu ziyartar kabari hadisi yake cewa wal muttakhidina 'alayha al masajida don suke gina wuraren bauta akan kabarruka sai ce wasuruj da masu sanya hutulu kaga wannan hadisin ai yahi wacce hadisin hutuwa karara to ne da ce me yasa albani bai kawo hujja da wannan hadisin ba sai albani ya ce wa jawabi alaihi amsa na akan ka in ma ka fadi yace anna hadha alhadith ma ashhuratihi dha'iful isnad ka duwa wal wannan dan kaga ba ana bin son zuciya wala ce ai ga wani hadisi ne wanda zai daidai da kai manufata bari in aje shi in wuce a kai ki kawo shi kuma kai da kike tunanin me yasa malam bai kashi ba sai yace ai wannan hadisin duk da ya shahara amma isnadin shi dha'ifi ne da haka la taqumu bihi hujjatun ba yanda za ai akan hujja da shi duk da ce an kallura ai abu sauran gaban da suka zo a cikin hadisin ai sahihai ne amma dai malam bai kawo shi ba yake cewa in tasahala duk da cewa an samu sakaki na kathirun nan da yawa min al-musannifin daga cikin wanda suka rubuta littafai fa awradu suka kawo wannan hadisin fi hadhal babi a wannan babin na hana kunna mutula a bakuntai wa sakatu an illati amma sai suka shuru akan illa hadisin yace kama fa'ala ibnu hajar kamar da ibnu hajar yayi haka a cikin littafin shi az-zawaji kaga yanzu can ya kawo hujjar shi a sama ko akan wata gaba da take daidai amma yanzu nan da yake ya kawo hadisi da ifi kuma yake kawo shi hallu a matsayin abin da ya ba daidai bane wannan shine adalci na ilimi kuma wannan shine yake nuna maka akan cewa dalili ake bi ba ana bin ashkhas bane ba kuma na ba ibnu taymiya ba ko ibnu al-qayyim ko ibnu hajar ake bi a in ka ji ana bayanin cewa ibnu hajar ya ce kaza in abun yayi daidai da hadisi ne ba idan bai daidai da hadisi ne za a bar mushi abin shi in ya ka hadisi wanda yake mai rauni za a bar mushi abin shi Allah mushi rahama ya gafarta mushi yake cewa ibnu hajar ya kawo wannan abun ya sakake akan kawo cikin litan shi az-zawajir yace wa min qablihi ya kahin ma ibnu hajar dama daga cikin malamai akwai wanda ya kawo wannan hadisin shine al-allamatu ibnu al-qayyim shine babban malami ibnu al-qayyim al-majini ibnu taymiya ya kawo hadisin nan a cikin littafin zadul ma'ad fi hadi khairil ibad waqtarra bihi jamaahirus salafiyin sannan kuma da yawa daga cikin salafawa suka rubu da cewa ibnu al-qayyim ya kashi shikenan kawai suka sashi a cikin littafin su ma wa ahlul hadisi da ma'abuta hadisi ma ihtajju bihi saka hujja da wannan hadisi fi kutubihim a cikin littafan su wa rasailihim da irin ya ce risala kamar a ce mas'ala kaza sai ka zo ka rubuta wani abin da shi ba a kira shi da sunan littafi sai kira shi da sunan risala wani ba'asi ne hakan bai zaman kanshi wa muhadaratihim sannan kuma a cikin laccoci da malamai suka yi suna kawo wannan hadisin amma hadisi ne mai rauni mala albani yake cewa qad kuntu intaqattu ibnu al-qayyim yace ai na biyo bayan magana ibnu al-qayyim nayi kamuwa akai yace min ajali zalika akan wannan hadisin da ya bari ya wuce fi ma kuntu allaqtuhu ala kitabi yace ta'liqin da ne akan littafin shi wa bayyantu illatal hadis kuma na bayyana wannan hadisin ya akai zaman to hadisi ne da'ifi illar ka hadisin kenan mufassalan hunaka bayani warkakke shufudadde a wancan wajen yace summa sannan bayan haka ma fi silsilatil ahadisi dha'ifa a cikin littafin shi mal albani yace a cikin silsilatul ahadisi dha'ifa anan ma yayi bayani warkakke akan cewa wannan hadisin dha'ifi ne yake ce a hadisi mai lamba ta 223 yace summa ra'aytu ibn al-qayyim sannan kuma alhamdulillah sai naga ibn al-qayyim kaga a can ya kawo shi a matsayin cewa a zadul ma'ad ya kawo hadisin ya kawo hujjar shi kuma ya shiru ya wuce yace amma alhamdulillah ibn al-qayyim na gani a cikin wani littafin tahzibus sunan ya kawo hadisin naqal an abdul haqq al-ishbili ya kawo hadisin daga abdul haqq al-ishbili sai yace anna fi sanadil hadisi yake cewa buzam aw bazam sahibal kalbi yace ibn qayyim alayhi yake cewa a cikin sanadin hadisin da akwai wani mutum da ake kira da suna bazam sahibul kalbi yace wa huwa indahum da'ifun jiddan yace a wajen malamai wannan rauni gare shi sosai wa aqarrahu ibn qayyim ya tabbatar da wannan magana sai ce albani yake ce alhamdulillah ala tawfiqihi al-godiya ta tabbata ga Allah da ya shiryar da ibnu al-qayyim ya gane da'ifancin hadisin yace wa ammal jumlatul ula yace amma kaga phrase na fari jumla ta farko a cikin hadisin yake cewa min al-hadisi fa sahihatun ingantacce ne la ha shahidani tana da shahid guda biyu kenan akwai bayanin da yake karfafa shi har guda biyu daga cikin hadisin Abdullahi daga cikin hadisin Abu Huraira da Hassan ibn Sabit mali ce awrattuhuma fil mas'alati at-tasi'a 10 ba'd al-mi'ati fi safhati al-khamisa wa 30 ba'd al-mi'atayn kenan gaba ta farko me gaba na farko a cikin hadisin la'ana Allahu za'iratil qubur to wannan kuma bayani ayyari ga gabata a baya daga fari an la'anta ko kuma aka ce malan shi a masu yawaita ziyara su ne ba su daga fari kuma an hana kuma daga baka ba da dama yace wa ammal jumlatus saniya phrase na biyu a cikin hadisin me yake cewa na'am aiwa wanda wanda suke gina masallataiya ko wuraren bauta akan kaburka kaga shi ba akwai hadisi ingantacce akan haramcin haka shine malai cewa ammal jumlatus saniya fahiya sahihatun ita ma jumla ta biyu ingantatta ce aidan kuma mutawatiratul ma'na bima'ana ma'ananta yazo a cikin hadisi wanda sun wuce alissafa wa qad zakartu fi hadha al-fasl haqiqa na ambata a cikin wannan fasalin fil mas'alati as-sabi'a a mas'alata bakwai kina a cikin wannan fasalin da muke ciki wanda yake magana akan abubuwan suka haramta yin su a gindin kabari kina a mas'ala ta bakwai da ta wuce a baya malai ce mun ambaci sab'ata ahadisa sahihatin hadisai guda bakwai tur ingantattu tashhadu laha wanda suke tabbatar da cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hadi akan gina guraren bauta akan kabarraka to kina shi a cikin hadisin bai inganta ba asurushin kawai shine babu asuru shine babu sannan kuma shi yanzu wannan abubuwan da suka zo duk da ma'anar su daidai ne su ma malaman hadisi ba su dauka ba su dauki hadisin ba su kawo hujjar shi tunda wanda ya rawaito hadisin matsala gare shi kawai hadisin sai dai a same shi daga wata hanya ta daban amma ita dai wannan hanyar amiyat alaiha al-anbawu sun riga sun kurce ta sun gane to malaki cewa wannan shine matsala ta 12 kenan ko daga cikin abin da yake haramun ga kabari ko kuma gawa kasru izamiha karya kashin mutumin da ya mutu haramun ne baya halatta ba ta a to shi ne tunda ya mutu a kakkambare kai aka karya a daidaita shi ba haka ba haramun ne karya kashin mutumin da ya mutu malaci wa dalilu alayhi qawluhu sallallahu alayhi wasallam dalili akan wannan maganar fadar annabi muhammad sallallahu alayhi wasallam da yake cewa inna kasra عزم المؤمن ميتا مثل كسره حيا يتي كري كشن مؤمني وانده يموت كمر كري كشن شنينا راي يا حالتا كري كشن شنينا راي تو بحالتا با اين يموت كما كري كشن شن وان حديث اخرجه البخاري في التاريخ وابو داود وابن ماجه والطحاوي في التاريخ وابن حبان في صحيحه وابن الجارود في المنتقى وابن سعد في الطبقات وتمام في الفوائد وهنان في الزهد والدار قطني في سننه والبيهقي وأحمد واللفظ له وأبو نعيم في الحلية والخطيب في تاريخ بغداد من طرق عن عمرة عنها ونحن نجد حديث ينزوك بعدين نعم طيب بياني إيادة صوم mala ya dauki sifati yana bayani kenan mu kai karshen bayani sai mu yi wannan kisasi da kisasi mi zai ya aikata abin da ba daidai ba eh mana ya aikata ba daidai ba ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala shine kawai qultu albani yake cewa nace wa ba'd turqihi wasu daga cikin hanyoyi wannan hadisin da suka zo sahihun ingantattu ne ala sharti muslim akan sharadin Imam Muslim bimana ingantattu da akan sharadin Imam Muslim kenan hadisin ya riga ya tsida yace wa qawwahu an-nawawi fil majmu' al-Imam an-nawawi ya karfafa wannan hadisi da tabbatar da shi a cikin littafin shi al-majmu' sannan kuma wa qala ibn al-qattan yake cewa sanaduhu hasan yake cewa kama fil mirqat wa lahu tariqan akharan an Aisha radiyallahu anha al-awwalu 'inda Ahmad والثاني والآخر عند الدار قطني وله شاهد من حديث أم سلمة أخرجه ابن ماجه وزاد في آخره في الإثم حديث وانا دك حنوين ده حديث يزوكينا سيكتا أما الرواية ابن ماجه hadisin Ummu Salama an ƙara a ƙarshen hadisin bayan abin da aka ambata nan aka ce kariya kashin mumuni a raye kamar kariya kashin kashin shi ne ya fonna a mace ko sai aka ce kenan aka ce fil ismi a wajen zunubi yanda in ka kariya zaka samu zunubi yana raye haka in ka kariya ya mutu ma zaka samu zunubi to sai dai lakin isnadu da'if shi wannan ƙarin da yazo dan fil ismin nan ƙarin wannan da'ifi ne yace wa hiya inda Daruqutni fil hadith al-awwali fi ba'd turqihi min al-wajh al-awwali lakin az-zahira annaha mudrajatun fil hadith yace a huska na fari kenan aka hada shi da hadisi ne wanda yake fil ism bi zuba babu shi da'ifi ne sai yace lakin az-zahir sai malik yace amma dai abin da ya fito wahili ita wannan kalma ta da aka kara fil ismin nan da aka kara annaha mudrajatun fil hadith cewa shigo ta an sayo ta ne a cikin hadisin amma asali dama wanda ya rawaito ta ba ta yi magana manzo Allah bace ba me yake cewa al idraj a cikin ilimin hadisi shine sahabi ya ambaci maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kara da wani bayani na fahimtar hakikanin abin da hadisi yake aka tashi rawaito sai ya dauko shi a matsayin kamar hadisin gaba daya sai ya dauko shi a matsayin kamar hadisin gaba daya to kenan shi yanzu wannan kalma ta al-ismu fil ismi kenan idraji ne kenan magana ko ya zama to magana sahabi ko wanda daga cikin wanda ya rawaito abin daga baya shine ce annaha mudrajatun fil hadisi yace fa inna fi riwayatin ukhra lahu lafz yake cewa lahu bi lafzin ya'ni fil ismi a wani lafazi sai yazo da yazo nake sai yake cewa bai ce fil ismi bai ce ya'ni fil ismi kariya kashin mutumin da ya mutu kamar kariya kashin shi yana raye ne sai ce a cikin ya'ani ana nihin a cikin zunubi kenan kaga ana nihin kamar bayani ne ya'ani fil ismi kenan karin bayani wannan shine idraj ya'ani fil ismi malaka fa hada zahirun fi anna hadhihi ziyada wannan kuma ya kara bayyana karrace wannan karin da aka yi laysat min al hadisi batta cikin hadisin bal hiya min tafsiri ba'd ar ruwat ya daga cikin tafsirin wasu daga cikin suka rawaito hadisin wa yu'ayyiduhu riwayatun li ahmad abin da yake kara mishi karhi riwaya ta imam ahmad qala yake cewa yarawna annahu fil ismi yarawna annahu fil ismi riwaya ta imam ahmad ita kuma ta take cewa kariya kashin mutumin da ya mutu kamar kariya kashin mutumin yana kashin shi iyaraye ne yarawna annahu fil ismi yace mu muna ga cewa a cikin abin da ya shahi zunubi eh muna ga a cikin abin da ya shahi zunubi ga kake sharhi ne kenan ba asalin maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bace ba na'am yarawna annahu fil ismi qala abdur razzaq azunnuhu ina tsammahanin cewa a cikin zunubi ake ne yace qaula daud yace wannan maganar daud ce qultu ya'ani daud ibn qais albani yake cewa ana nihin daud ibn qais yace wa huwa shaykh abdur razzaq fihi shi kuma malami ne ga abdur razzaq wa min az-zahiri anna hadha at-tafsira huwa al-murad min al-hadith malai yace lalle ku abinda yake zahiri wannan tafsirin da aka yi na cewa yarawna annahu fil ismi ya'ni annahu fil ismi wannan shine tafsirin abinda ake nihi a cikin wannan hadisin kariya kashin wanda ya mutu kamar kariya kashin shi yana raye ne a cikin zunubi kenan yanda in kariya iya raye za a baka zunubi haka in ka kariya ya mutu ma za a baka zunubi malai yace wa bihi jazama al-imam al-tahawi imam al-tahawi yace kai wannan ba ma magana wani ba wani tsammani bane haka ne kawai ana ne a cikin zunubi ne za su tarayya kenan baya halatta a kariya wa aqada lahu baban khasan imam al-tahawi ya kulla mishi ma babi na musamman kebancacce yake cewa fi mushkilihi a cikin littafin shi mushkilul athar malai yace fal yuraji'hu man sha'a wanda yake son karin bayani ya je ya samu wannan littafin na imam al-tahawi ya kara fadada bayani a ciki wal hadisu shi dai wannan hadisin dalilun ala tahrimi kasri azmil mayyit dalili ne akan haramcin kariya kashin mutumin da ya mutu amma al-mu'min mutum mu'mini wa li hadha saboda haka ja'a fi kutubil hanabila yazo a cikin littafan malaman hanabila ma'ana ahmad ibn hanbal da almajiran shi suka ce wa yahrumu qat'u shay'in min aqrafil mayyit haramun ne a cire wani abu daga cikin bangarori ko rassa ko yatsotsi na mutumin da ya mutu yace wa itlafu zatihi ko kuma halal haramun ne itlafu zati a badda shi a ce an badda mutun gaba ɗaya misali haramun ne wa ihra'uhu haka kuma kona shi nan ma shi ma haramun ne walau awsa bihi ko da ta yi in ya muta kona shi wannan ba hurumin shi bane ba kenan baya halatta a karye kashin shi ko a cire wani waje ko kuma a kona shi ko a sashi misali wani wurin da za a kawo gaba ɗaya to kashi ma babu ko kuma misali a dauke shi a jefa shi cikin ruwa ko na makamancin wannan na'am so sai malam zai kawo bayani anan yana nan mutai insha Allah ko kuma hudda wani bangare na jikin mutum da sauransu wannan bayani zai zo a kan shi a ci anan gaba insha Allah in muka zo daidai gaba kenan zamu dauko kuma al-fatawa al-mu'asira fatawoyin da malamai suke a yanzu saboda akwai wasu abubuwan da a yanzu ne ake ganin su a da ba gansu ba amma dai a karkashin addini kuma bisu rasa dalili akwai wanda za a idrajin su maliki ta kenan wannan magana ta Hanabila yace kaza kamar haka bayanin yake fi yake cewa fi kashafil qina yace wa nahu zalika fi sa'iril madhahibi bal jazama ibnu hajar al faqih fi zawajir bi annahu min al kaba'il yace rasa misali mamaci abin wata hajjar da za a bi a rasar da shi gaba daya ko a kona shi ko a jewa cikin ruwa ko a kakkare wani bangaren shi yace waɗannan gaba ɗaya suna cikin manya-manyan zulubai kala yake cewa lima alimta min alhadisi na daga abin da ka riga ka sani a cikin hadisi annahu ka kasri azmil hayy in ka karya na mamacin nan kamar ka karya na rayiye ne to kaga kenan laifi ne mai girma yake cewa wa balagatil hanabilatu fi dhalika su kuma baliman hanabila sun ma kai makura a cikin haka hatta qalu suke cewa kama fil kashaf kamar da ke cikin littafin al-kashaf suka ce wa in matat hamilun idan mace mai juna biyu ta mutu biman yurja hayatuhu misali mace ce ta mutu sannan amma ana tsammahanin abinda ke cikin ranta shi kuma a raye yake su malaman Hanabila mai suna ce suke cewa haruma shaqqu bataniha suka ce haramun ne a tsaga cikinta a hudu yaran nan ya ce min ajalil hamli saboda tana da juna biyu na a tsaga cikinta suka ce haramun ne muslimatan kanat auzimiyatan ko musulma ce ko kahura ce da take karkashin daular musulunci da karkashin yarjejeniyar zaman lahiya ko wace ɗaya daga cikin biyu musulmar da musulma duka ba za a musu ba suka ce lima fihi amma zimmiya fa ne ya ce saboda akwai bambanci tsakanin zimmi da kafiri shi zimmi kafiri ne shi ma amma yana zaune a ƙasar musulmi karkashin dokoki da sharuɗa na zaman lahiya da sauransu wannan shine zimmi shi kuma kafiri wanda yake yana gehe abokin faɗanku ne kawai suka ce me yasa aka haramta haka lima fihi min hadki hurmatin mutayaqqinatin saboda abinda ke cikin haka na hadki na keta alfarmar mutayaqqinatin abinda ake da yaqini shi me abinda ake da yaqini alfarmar wannan matar da ta rasu suka ce ya za a keta wannan alfarma a tsagata suka ce li ibqa'i hayatin mawhumatin dan kokarin nemo wata rayuwar da mawhuma ma'ana kamar a cikin ruku'i ba a san bai abin zai kasance a fahimtar suwa suka ce li annal ghaliba wa zahira saboda abin da yake mafi yawa abin da yake bayyane annal walada la ya'ishu irin wannan yaro bai cika rayuwa ba a su bayanin su da suka yi wa hatajja ahmadu ala zalika fi riwayati abi dauda yake cewa mimma rawat aisha sannan sun kawo dalilin su da abin da Aisha radiyallahu anha ta rawaito qultu albani yake cewa thumma zakara alhaditha wa nas sannan suka ambato hadisin da suka ambata wa nasu abi dawud nasin na abu dawud ne fil masail a cikin littafin almasail me nasin yake cewa sami'tu ahmada su'ila 'anil mar'ati naji imam ahmad an tambaye shi game da irin wannan mata ta mutu za ta mutu wal walad yataharraku fi bataniha da kuma yana motsi a cikin ta ayushaqqu anha za a tsaga a hudu wannan dan qala la imam ahmad yace a me sai kawo dalilin me kasru azmil mayyit aw mayyit ka kasrihi hayyan kariya kashin mutumin da ya mutu kamar kariya kashin shi yana raye ne dalilin da ka hujjar shi kenan wa'allaka alaihi as-sayyid muhammad rashid rida qala والاستدلال به على ترك الجنين الحي في بطن امه يموت مطلقا فيه غرابه من وجهين سي شي مالم محمد رشيد ريدا لوكاتين دي كاو حديث سي يكي تشيوا wannan magana hanabila kenan go yawa malamai bas kare shi ba tunda ce misali ga yaro nan yana rayi kuma ana ga yana motsawa yawa kaga idan akwai hanyar da za a bi a hudda shi ya rayu da tsaga cikin ta wannan ba zai zama tuba kece alfarmarta ne kamar da bayanin zai zo nan sai yake cewa alistidlalu kan hujja da suka yi bihi da wannan hadisin ala tarkil janinil hayy akan abar yaro jinjiri rayayye fi batni ummi a cikin mahaifiyar shi ya mutu anda yake cewa ya mutu mutlaqan ya mutu haka nan kawai shi muhammad rashid yake cewa fihi gharabatu min wajhin yace akwai abu mamaki a cikin haka ta huskoki guda huska na harko yace anna shaqqal batn wai dan an tsaga ciki ita wannan mata laysa fihi kasru azmin lil mayyit ai hadisin cai kariya kashi to ai tsaga ciki kariya kashi ne wannan ta bangare ne kenan yace ta bangare na biyu kuma wasanihi ma anna al janina idha kana tammal khalqi shi wannan jinjiri idan zaman to ya samu cikakken halitta gashi nan yana motsi yana komi da komi sannan yake cewa ukhrija min batni ummihi yake cewa bi shaqqihi sai aka huddo shi daga cikin mahaifiyar shi ta hanyar tsaga ita mahaifiyar ta riga ta mutu yace fa innahu qad ya'ishu kama waqa'a miraran yace wannan zai iya rayuwa kamar yadda haka ya faru so da yawa an huddo da yawa kuma sirran sai ce fahahuna yace kaga anan ya ta'aradu inqadhu wa hifzu hayatihi bayanin da zai zo anan shine inqadhu kokarin ceto shi wannan yaran wa hifzu hayatihi sannan kuma da kula da rayuwar shi bata kariya ma hifzi karamati ummihi tare da kiyaye mutuncin uwar shi kuma ita ma ai haka in ya rayu misali ya huto ya samu tarbiya ya rika ta aika mata addu'o'i na alheri kaga ita take kwama moriya ko ba haka ba yawa ya haka abar shaka nan ya tahi suka ce akwai kiyaye mutunci ita mahaifiyar kuma sannan wahalar ta sha na dukan shi da sauransu la'alla ma wajen na'uda ne ko wane ne misali ta mutu ko bai hutu ba kuma makamancin wannan kuma a ce iyalin su ta tare ya ce wannan gaskiya ba ya halatta ya ce bina'an ala anna shaqqal batn ya ce doriya akan cewa mu dauko hadisin mu'ajji tsaga cikin nan wa baya ne ka kasri al-azmi kama an kare kashin ta ne yace wala shakka anna al-awwal arjah yace babu shakka akan cewa lalle fatawa ta fari ita ce mafi rinjaye na cewa kenan za iya tsagawa a hudu shi yace ala anna shakka al-batn bi mithli hadha as-sabab sannan kuma tsaga shi wannan cikin a irin wannan sababin na larura la yu'addu ihalatan lil-mayyit ai ba alisawa shi akan cewa walakantar da mutumin da ya mutu ne yace kama huwa zahirun fi urfin nasi kullihim kamar da wannan wani abu ne karara zahiri a cikin zaman urf yani abin da aka sani tsakanin mutane gaba daya da aka yace fasawabu abu magana ta gaskiya qawlu man yujibu ita ce magana ta mutumin da yake wajibtar da shaqqil batn a tsaga wannan cikin wa ikhrajihi a hudu wannan yaran idza rajjaha at-tabibu hayatahu idan binciken likita ya tabbatar da cewa yaron nan da izinin Allah zai iya rayuwa ba'da khurujihi bayan ya mutu yanzu ka duba irin da take misali yaro dan wata nawa ne wanda ke sa kulban nan sibuwa ne ka ga kowa da makamancin wannan aka tabbatar da yadda ana iya fuddo shi a kiyaye wannan kishi har da kai inda zai zamanto zai iya rayuwa wa qad sarraha bi hadha ba'dhum yace amma su ma wasu daga cikin malaman Hanabila sun bayyana haka in karara kenan wannan fatawa ta malai sun sai akan ta ba malai wa qala fi manaris sabil sannan ya faɗa a cikin littafin manaris sabil shi sayyid as-sayyid Muhammad Rashid Rida yace wa in kharaja ba'duhu idan wani bangaren yaron ya mutu hayyan araye shukka lil baqi sai a tsaga a hudu bangaren daya yace lil baqi game da abin da ya saura bi mutu ba yace liyata litayaqquni haka ne ko aiwa litayaqquni hayatihi idan ka tabbatar liyuta liyata yaqqanu hayatihi idan ka tabbatar da rayuwar shi ba'da an kanat mutawahhimatan bayan da misali an ga yana cikin wahami ne har ya rayu ko ba ya rayu ba amma misali ga wani bangaren shi ya mutu kenan kat zai zo duniya ne ya shirye zama kuma kenan sai a bude mishi hanyar da zai iya mutuwa qultu mal albani yake cewa nace kenan wannan maganganun sayyid rida ne yace wa makhtarahu as-sayyid rahimahullahu ta'ala huwa al-asahhu inda shafi'iyyah yace wannan bayanin da as-sayyid muhammad rashid rida yayi yace shine al-asahhu shine magana mafi inganci wajen malaman shafi'iyya kama qala an-nawawi kama da imam an-nawawi ya fadi haka wa azahu liqawli abi hanifa kuma ya jingina shi zuwa ga maganar abu hanifa kenan shi ma yana nan wa aksari fuqaha kuma da yawa daga cikin malaman fiqhu wa huwa mazhab ibn hazm abu muhammad ibn hazm al-andalusi shi ma akan haka ya tahi yace wa huwa al-haq in sha Allah ta'ala mal albani yace kuma wannan magana ita ce gaskiya in Allah ya so wa yustafadu min al-hadisi za iya amfana da wannan hadisin as-sabiq wanda ya gabata shay'ani abuwa guda biyu za mu amfana daga ciki abubuwan nan masu guda biyu kuma suna da tsawo malam yayi bayani ba tsawo akai lokacin kuma saura minti hudu to mu ƙarasa abin da ya saura malaci al-awwalu abinda zamu amfana na farko a cikin wannan hadisi cewa kariya kashin mutumin da ya mutu kamar kariya kashin shi yana raye ne yace hurmatu al-farma tanabshu qabri al-muslimi kabarin musulmi iya da alfarmar da ba za a tone shi ba nabshu shine a tone mutum a huddo shi yace lima fihi min ta'arid izabihi lil kasr saboda aka ce a tone shi kenan an huskantar da kashin shuwan shi akan ayi wani aikin da za a iya kariya su shi kuma hadisin ya hana akan kariya kashin mamaci kariya su kamar kariya mishi kashi ne yana rayi walidhalika kana ba'du salafi saboda aka wasu daga cikin magabata yataharraju min an yu'fara lahu fi maqbaratin suna jin yaunin ba sa so an yu'fara lahu a gina mishi kabari fi maqbaratin a cikin makwantan da yaksuru dafnu fiha wanda aka binne mamata antahi an dawo irin wannan irin makwantan da irin na birane da cikakku wanda sun cika wasu daga cikin magabata suna ga cewa ka a tura musu kabari a irin wannan wuraren yace qala al-imam ash-shafi'i fi al-ummi الإمام الشافعي يقول هكا أتكلم التايش الأم يأتي أخبرنا مالك الإمام مالك يبا ملاباري عن هشام ابن عروة عن أبيه لك هشام ابن عروة لك بابنشي قال يكي تيوى أحب أن أدفن بالبقي يأتي ما أحب أن أدفن بالبقي يأتي بانا سوء بني نئم كنتم بكيا وانا ديوى لك تكي سابم وظل أنا أم بني سوء أولنا وجني daya daga cikin magabata yake cewa baya so a binne shi a makwantan baqi'a me yasa yace da anna yake cewa li an udfana fi ghayrihi ahabbu ilayya a binne ni a wani makwantan da ba shi ba shi yahi soyuwa a gare ni shi nahi so yace innama huwa ahadu rajulain yace makwantan baqi'a a cike yake duk inda za a binne wani to wanne kabarin wanne za a tone saboda ko a yanzu an kace haka nan nayi zaka misali an zo ana tonawa sai ga ashe kabari ne asali amma me za a yi kashi suwan za a hudu go a samu a tona wani dan rami kadan sai a zuba su a cikin da ya kawo ya dora sama wannan yace to in kabarin da aka tona wanda ni kuma a ciki za a sani yace daya cikin biyu ne yace in ma zalimun ko karamin kabarin wani azzalimi yace fala uhibbu an akuna fi jiwarihi yace wannan so kuma kumtaka mi wa in ma salihun ko kuma zaman to mutumin kirki ne yace fala uhibbu an yumbasha fi izamihi shi kuma ba na so a fuddo kashi shuwan shi daga cikin asalin makwancin shi kale yake cewa wa in ukhrijat izamu mayyitin idan ka fuddo kashi shuwan kabara wannan wani mamaci yace ahbabtu an tu'ada fa tudfana yace abinda nahi so shine a maida su a sake binne su kuma wannan sudiya haka ake yi wani lokaci a nan makwabta na inwala an tona wani kabari wallahi daga cikin abin da aka huddo na wanda yake wajen har da kokowar kanshi mana wani ai kai kaman kwariya ce wani kwariya daga ciki kuma kwariya har da gashi a jikin shi wallahi da ido na gani wala kada wallahi ba ku yi bane kawai din rikicin da ake wa gashi nan ga wani bangaren kan wani sauran ba ma san ina yake ba kuma har da wani kaso na gashi a jikin bangaren ka kuma aka kawo aka tona wani waje aka zuba su a cikin wani da aka dada mai aikata alheri wallahi ya shi ne malai ke cewa haka ya kamata a yi ya ce shi dai baya so a tona kabarin wani a sa shi amma kuma in aka huddo irin kashukan da ake huddowa to sai a sake tona wani rami ya zuba su a ciki kamar da anan ma haka ake mafi yawa sai za ka an tona wani dan wuri an zuba su a ciki shi dai aiki alheri kawai to shi ne malai ke cewa anan faturfana ko an tu'ada faturfana yana sake maida su sai a sake binne su kenan bar su haka nan wa qala an-nawawi fil majmu'i ne kamata insha Allah ta'ala mu dagata kenan dai fa'idodin da suke cikin wannan hadisin su ne kawai za mu tashi akan su insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ان شاء الله لله ان كاهن رمضان زي قاري باذن الله ان دي با وني بياني اكا اسكي با وندا بايا بكاتن غوغوا